Hausa Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Talata, 6 ga watan Satumba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗan adawa a jamhuriyar Niger sun yi kira ga hukumar zaben kasar da ta duba batun wa'adin ƴan majalisar tarayya na ƙetare da ake shirin yin zaben su ta yadda zai je daidai da na sauran ƴan majalisa da ke Niger. Bayan haka za ku ji cewa kasar Ghana ta ce ta aiwatar da wasu manufofi da za su taimaka wajen samar da ƙarin daidaiton jinsi a kasar. Sai dai masana harkokin yau da kullum na cewa har yanzu akwai sauran jan aiki a gaba.
Majalisar da muke da shi, mambobin majalisa muna da su guda 275, cikinsu abin ban takaici 40 su ne kawai mata.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma muna nan tafa da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. A yau Talata, Liz Truss ta zama sabuwar Prime Minister Burtaniya, inda ta maye gurbin Boris Johnson a daidai lokacin da kasar ke fama da matsalolin tattalin arziki da tsadar makamashi. Johnson ya mika murabus ɗinsa a hukumance ga sarauniya Queen Elizabeth ta biyu a Balmoral Estate a Scotland, kana daga bisani sarauniyar ta nada Truss a matsayin sabuwar Prime Minister. Truss, mai shekaru 47, ita ce ta zama mace ta uku da za ta jagoranci kasar a matsayin Prime Minister Burtaniya ta hudu a cikin shekaru 6. Truss ta yi galaba a kuri'ar da jam'iyyarta ta kada a ranar Litinin, inda ta kada tsohon sakataren Bitar Malin kasar Rishi Sunak. Bayan sanar da nasararta, Truss ta faɗa wa taron jam'iyyarta tana mai cewa, "Na yi kamfen a matsayin 'yar conservative, kuma zan yi mulki a matsayin 'yar conservative." Ma'aikatar tsaron Rasha tana shirin siyo miliyoyin rokoki da makaman atilari daga ƙasar Koriya ta Arewa, a cewar wani bayanin sirri da ma'aikatar leƙen asirin Amurka ta bankaɗo. Shugaban ƙasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya halarci taron shirin yanayi a Afirka a Rotterdam a ƙasar Netherlands. Shirin da zai nuna yadda za a daidaita yanayi a nahiyar Afirka tare da mai da hankali akan samar da abinci da abubuwan more rayuwa da al'amuran kuɗi da samarwa matasa ayyukan yi ta hanyar warware matsaloli da Afirka ke fuskanta. Daga birnin Accra ga rahoton Hawawu Abdul Karim.
Taron ya samu halartar Director General na Majalisar Dinkin Duniya da wasu shugabannin Afirka, inda ake yunkurin tara kusan dala biliyan 25 kafin ƙarshen shekara 2025 don haɓaka ayyukan daidaitawa a Afirka.
This is a critical moment for the African.
Shugaban ƙasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo kenan yayin da yake jawabi daga taron daidaita yanayin Afirka. Ya ce muna sane da abin da siyasa ya haifar a halin yanzu. Samar da abinci da makamashi suna cikin saka mai wuya a duk faɗin duniya. Hauhawan farashin kaya yana karuwa da sauri, kuma sauyin yanayi yana barazana ga ci gaban da muka samu, musamman Afirka. Annobar COVID-19 shi ya haifar da koma bayan tattalin arziki na farko a yankin kudu da hamadar Sahara a cikin wasu shekaru 25, kuma har yanzu yana ci gaba da cutar da Afirka.
We started very
Director Asusun Bada Lamani, wato IMF a takaice, Kristalina Georgieva kenan, inda take cewa mun ga mun fara tattaunawa mai ma'ana ga mutanen Ghana kamar kowa a wannan duniyar. Ta ambaci abubuwa mai ban mamaki da suka haifar da tabarbarewar tattalin arzikin Ghana da sauran kasashen Afirka ta yamma, wanda ya kai ga neman tallafi daga Asusun Bada Lamani ta IMF. Da farko ta ce annobar cutar corona, sannan ya kira da Ukraine saboda lamarin ya zama ruwan dare ga duniya. Malam Jafaru Dankwabiya, mataimakin daraktan binciken yanayi da kare martabar abinci a nan kasar Ghana, ya yi sokaci a batun.
In mun kalli yanda climate change yake haddaban Africa abu ne da ya kamanci mu yi mai kallo da wani huska daban fiye ga yanda yanzu muke kallon shi yanayi ya canza zafi ya karu yafi yanda ake tsammani sa'annan in hadari ya taso yana halakar da mutane sosai yau duk duniya mun ga irin abun da ake ciki a kasan Somalia nan Africa 7 da ya wuce mun ga abun da ya same su a kasan Sudan kasan Kenya mun ga rashin ruwa yanda yake kawo bala'i a cikin kasa an je a yi meeting a kare sannan mu koma muna yi yanda muka muke shuki to food security mu bai taba sakewa
Hawa Abdulkarim Yankwaniya muryar Amurka Accra Ghana
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A yayin da ake shirin zaben cike gurbi na Majalisar Tarayyar Nijar, ƴan adawar kasar sun buƙaci hukumar zaben kasar ta duba batun tsawon wa'adin waɗanda za a zaba. Duba da cewa a shekarar da ta gabata ya kamata a yi zaben a ƙasashen ƙetare, amma saboda annobar coronavirus ba a samu damar yinsa ba. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
A ranar 15 ga watan Oktoba mai zuwa ne idan Allahu ya kai mu za a soma kididdigar ƴan Niger da ke zamne a ƙasashen waje da suka cincinci jefa ƙuri'a na zaben ƴan majalisun dokoki masu wakiltar su a majalisar dokoki ta ƙasa kasancewa hakan bata samu ba da shekara guda da ta gabata a sanadiyar allobar mashako ta coronavirus sai dai ƴan adawa na cewa su fa abinda ke damuwar su a cikin wannan zancen shine wa'adin da ƴan majalisar na kasashen waje za su yi kasancewa ba wa'adi guda aka zabe su ba da takwarorin su na cikin kasar kamar yanda Malam Zabairu Sule na jam'iyyar Modern Lumana Africa mai adawa ta Hamma Amadu yayi mini karin bayani
ai abin da yasa kaga ƴan tarayya mahikanta sun ka kawo lantar ba su so wannan zabe a yin ta kasashen waje sun ka duba sun ka bincika sun ka gani ko okan muayen babu muayen wanda za su sa wanda zai sa koda kujera guda su samu can kasa sai waje abinda yasa ka gani yanzu har yanzu basu yin ta har an kai shiga cikin shekara biyu ana cikin za a kare da shekara biyu ba a yin ta ba su suna cikin ba a yi da su ba kuma an kai yi su basu aikin shekara biyu ba ba a dauke su shekara biyu da sun ka wuce ba to hakikan doka abinda ya bada kuma kowa ya san doka haka nan na take koda gwamnati ya diba ya gani ya ba su albasin su na shekara biyu ko kuma a yi musu abinda za a sa tunda shekara biyar ne za ka yin ta in an ka zabe ka sai kai shekara biyar kenan suna da din shekara biyu bisa ga wannan manda ko su biya su ta yi daidai da waɗanda sun ka samu shekara biyu ko kuma wanga manda ta kare kuma a kara musu shekara biyu da za su yi majalisa
wannan zaben zai shafi kasashe 15 da wuraren kididdiga 215 da suka shafi zabe da na'urorin zabe 400 da mutane masu wannan aikin lissafi su 650 da za su gudanar da kididdigar a cewar masu mulki in ji dan baba mamman ni na jam'iyyar PNDS tarayya su masu biyayya ne ga dokoki na ƙasa ba za su yi karan tsaye ba game da abin da dokar ta shimfida game da wa'adin ƴan majalisar dokoki na ƙasashen waje
ita manda kowa san dibte shekara biyar gare kene an zabe shi da magana shekara biyar ne an ka zabe shi ba da magana shekara uku ba kenan wannan ai dokar tsarin mulkin Niger mu ba masu taka shi muke ba haka kundin tsarin mulki yace ba ta ba zabe shekara uku ba ko biyu ko guda su kuwan sai ne na aka da dama a ce a in sun yi ana yin prolongation su wata 6 ko wata abinda dai gwamnati ga ya kamata ba ƴan majalisar dokoki ba sai sun yi shekara bayan Allah so yaya
ita dai hukumar zabe ta gana da ƴan siyasar domin kaucewa dukkan waɗansu rudani game da zaben na ƴan Niger da ke kasashen waje inji shugaban ta Maître Isa Kasunna
dan le cadre de l'exercice démocratique
a cikin tsari na siyasa ke
kyautawa da zaben da babu cogi a cikinsa. Dole ne masu ruwa da tsaki da suka hada da hukumar zaɓe da jam'iyyun siyasa su gana don kar wani rudani ya shigo ya haifar da wani tashin hankali da ba shi da wani amfani. Duk da wannan ganawar ana iya cewa da sauran zo muka ba domin Ham Muhammadu na jam'iyyar PJD dubara ta tsohon shugaban mulkin soja Salu Jibo na cewa wannan maganar ba abin dubawa ce. Magana ta biyu da muka tantamna da hukumar zaɓe mai muhimmanci shine wa'adin ƴan majalisu da ke wakiltar ƴan Niger na kasashen waje, ƴan Niger na cikin gida da ma na waje. Najeriya su ji shin wane makoma ce aka yanke musu tunda ba a zaɓe su ba a lokacin da aka gudanar zaɓe ƴan majalisu na dokoki na ƙasa a lokacin zaɓen gama gari da ƙasar ta shirya sama da shekara guda da ta gabata. Yan adawar dai sun ce da zarar aka kammala ƙididdigar suna son hukumar ta zaɓe ta kware musu wannan duhun. Haruna Mammana Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako. Mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmud Bawumia ya bayyana wasu ingantattun manufofi da gwamnatinsa ta aiwatar kuma suka taimaka wajen samar da ƙarin daidaiton jinsi a kasar, musamman a bangarorin ilimi, lafiya da kuma tattalin arziki. Ya bayyana hakan ne a wani taron kasuwanci zuba hannun jari da ci gaba tsakanin Afirka da yankin Caribbean da aka yi a kasar Barbados. Wakilin muryar Amurka Idris Abdalla Bako ya aiko mana da wannan rahoton.
Magance rashin daidaito tsakanin jinsi na ɗaya daga cikin batutuwan da aka yi magana a kai a yayin wani zaman tattaunawa na taron. Da yake amsa tambaya kan yadda gwamnatinsa ke kokarin dakile matsalar, Dr. Mahmud Bawumia ya zayyana wasu tsare-tsare da suka shirya da nufin cike gibin da yake tsakanin maza da mata a fannonin rayuwa da dama. A bangaren ilimi, mataimakin shugaban kasar ya ce,
in Ghana for example, you are close to about 52% of the population as female. And so that is the majority population. One of the vehicles that we have used in Ghana for example in creating gender equality is in the area of education.
A Ghana, kusan kashi 52 cikin 100 na al'ummar kasar mata ne, domin haka sun fi kowa yawa kuma an yi amfani da bangaren ilimi wajen samun daidaito. Yace bincike ya nuna cewa mata sun fi yawan fita daga makaranta kafin su kammala fiye da maza. Tsarin ilimin sakandare kyauta da gwamnatinsa ta kirkiro ya sa waɗanda ba sa iya yin rajista domin rashin kuɗi yanzu suna yi, kuma mata sun fi yawa. Ga bangaren kiwon lafiya da tattalin arziki kuwa, mataimakin shugaban kasar yace,
another area of getting inclusion is in the area of financial inclusion.
Wani fannin shine na hada-hadar kuɗi. Bayanai na nuni da cewa yawancin mutane da ba su da asusun banki mata ne, saboda yawancinsu suna da wayoyin hannu. Mun gabatar da haɗin gwiwar asusun wayar hannu da asusun banki, wanda hakan yasa yawancinsu yanzu sun mallaki asusun banki. Yace haka kuma gwamnati ta fito da tsarin aikawa da magunguna zuwa ƙauyuka ta hanyar jirgi mara matuƙi. Yace Ghana na da cibiyoyi 6 a bangarorin ƙasar, kuma kowace cibiya tana da aƙalla jirage 100, kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu musamman ga mata masu naƙuda. Ana aikawa da jini a waɗannan jiragen, kuma yana ceto rayukan iyaye da jinjiran da ake haihuwa a ƙauyukan da babu asibiti kusa. Sai dai masu fashin baki da manazarta a Ghana na nuni da cewa har yanzu da rana aka ba, domin akwai bangarori da yake buƙatar kula a daidaiton jinsi, musamman yawan mata a majalisar dokokin ƙasa. Malam Mirago Jibril Abbas ya ce,
bincike ya nuna cewa mata a ƙasar Ghana suna da kaso 52, wato su ne wato masu rinjaye kenan tsakanin al'umma. Akan haka, idan aka yi watsi da lamuran mata, ina jin kasar Ghana ba za ta samu ci gaba da take bukata ba. Ina kira ga gwamnati, idan lalle da gaske take, to ta ware kaso na baiwa mata domin samun cike gurabe na aiki a wato majalisan birane, gundumomi da kananan majalisun hukumomi, da kuma ware kaso na ministoci da kuma manya-manyan jami'an gwamnati domin su ma su taka rawar gani na samar da ci gaban kasar Ghana.
Abubakar Garba Usman shi ma mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum.
Idan muka dubi Ghana, sai mu ce alhamdulillah, dama ta samu. Idan
suka dubi harkan bangaren neman ilimi daga cewa kamar daman da namiji ke da shi wannan dama mace ma ita ma take da shi amma an fi ba maza dama fiye da mata misali ne zamu bayar majalisar da muke da shi mambobin majalisa muna da su guda 275 cikin su abin ban takeici 40 su ne kawai mata akwai dokan da aka aje amma har yanzu ne ba tabbatar da doka ba daga majalisa abin da turawa ke ce mai affirmative action wannan ana ba marasa karfi sa ina ganin cewa kuma ya kamata majalisa a duba a tabbatar cewa kamar wanga doka an tabbatar da shi saboda mata su ma su samu dama yin aiki sa'annan su samu daman fa'in abin da ke damun mata
kididdigar da kungiyar tattalin arziki ta duniya ke fitarwa duk shekara akan gibin da ake samu tsakanin jinsi na kasashen duniya na shekarar 2021 na cewa kasar Ghana na da jimillar kaso 66.6 cikin 100 a bangaren ikon siyasa kuwa Ghana na da kaso 13.5 kacal ne a cikin 100 Idris Abdullah Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
Madalla a gaida Idris Abdullah Bako har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga rahoton mu na musamman
Daruruwan ma'aikatan gwamnatin jihar Niger Nigeria ni suka gudanar da wata zanga-zangar lumana a harabar gidan gwamnatin jihar Niger da ke birnin Mina domin nuna bacin ransu na rashin biyan su haƙoƙinsu na yin ritaya daga aikin gwamnati tsofaffin ma'aikatan dai da suka fito daga ƙananan hukumomi 25 na jihar Niger sun ce suna cikin wani hali na matsalancin rayuwa a sakamakon rashin biyan su haƙoƙinsu na barin aiki Isma'ila Ishaku Zabai shine sakataren kungiyar ƴan fanshon a jihar Niger ya ce bakar wahalar da suke sha yasa alatilar suka dauki wannan mataki
idan mutum ya yi aiki shekara daidai har 35 cikin ruwan sama cikin zafi cikin sanyi cikin kowace irin larura har Allah ya kadara har ya gama lafiya ashe bai kamata ya ji dadin rayuwarsa ba kamata na a ce sai ya je ya roki Allah ko ya roki mutane da suka doke shi a aiki cewa su biya shi kudin sa gratuity pension ai ba wai za a zauna cewa a ce za a yi tunini tana na kafin a biya ta bace illa ce a cikin kadarar constitution na Nigeria cewa ya kamata in ka gama aikinka shekara 35 a biya ka kudin ka ta gratuity amma a haka nan a jihar Niger sai dai labari bugu da kare akwai state da suke ma da basu kai Niger ba da yake yau sun gama biyan gratuity da pension musamman ma ga retirees musamman man gaya maka kamar Kebbi Borno ta biya despite the fact that tana cikin insecurity har da Kano da sauransu a nan Niger tun daga 2015 mutumina daga 2015 har yau zaka yi aka kirga mun mutane ko sun kai 100 da suka karbi gratuity ina so ka duba wannan abun aiki fa Allah ne ya ce mu mu yi wannan aikin idan muka gama me nasa ana zalunce mu iyayen mu suna mutuwa matar mu sun mutu ƴaƴan mu suna mutuwa ga yanan wasu ma a cikin makaranta ma ba su da kuɗi makaranta da za mu samu mu biya musu
to su ma dai wasu daga cikin tsofaffin ma'aikatan da suke cikin wani yanayi na damuwa da kuma bacin rai ga abin da suke cewa
sunana Barde Haruna na retire kamar director na yan wasa Gwafe International wannan cin mutunci yayi yawa wanda ma suna cikin aiki wannan fadan nan da muke yi yanzu ba don kanmu bane kuma na baya in ma kana cikin office an kawo file ka danna baka bari ya yake da shi ba kai ma ka sani Bature ya ce ba what the falling of the yellow leaves is a warning to the green ones busheshen ganye ya hadi dan yamma ya shirya gobe shi ma zai hado so what we are saying they should pay us our money kasuwa daya muke zuwa yaran mu makaranta the same school fees muke zuwa like bill the same thing ne haba ka yaki 35 years kasuwa ya treatment din ka haka to ya za a yi a ce a daina corruption inda yaro na yana cikin aiki yanzu ya gan wahala da nake yanzu in ya samu wurin da zai sata kudi wala zai dauka mu da ba mu sata ba ga muna cikin wahala su biya mu kudi in ba haka ba za mu ce musu Allah ya isa
Sunana Usman Aliyu, matsayina PRO. Na ya retire Hospitals Management Board on grade level 14. Na ya retire 2015. Zan shiga shekara na takwas kenan. Kuma shen da na yi zaman shekara biyu, ba pension ba gratuity. She dai cin Allah da iyaye. Da haka za ka fara biya na pension ba arrears, ba gratuity. To abin da ma muhimmin abin mamaki da ban haushi da rashin imani na wannan gwamnati. Ba da taba wani yunkuri na ganin cewa kai ko rabo ake yi ba ma tana da pensioners.
Martina E. James daga Muya Local Government. Na yi retire under teaching. Mun zo ne mu nema hakkin mu. Ba mun zo da fada ba, ba mun zo nema rikici ba, hakkin mu muke so. Kudin retirement namu su arrears da sauransu. Wanda su mu da muka yi retire 2015 an ba mu 30% 70 har yau. Ba mu gani ba arrears, ba mu gani ba. To su ne muke bukata. Wadannan abubuwan da na kirga maka, ta yi kokari ta ba mu hakkin mu don muna mutuwa da yaran mu. Yaran mu suna yawo a titi sai shaye-shaye, ba aikin yi. Sun gama makaranta ba aiki, ba abinci, aka muna fama da wahala. Wadansu mu suna mutuwa da yaran mu. Sun ce za a cika mana 70 har yau ba mu gani ba, wajen shekara hudu kenan. Muna kira a taimake mu, dalili zuwa mu kenan. A yi kokari a ba mu hakkin mu saboda mu rage wahala. Wadansu abubuwa.
To tunda sanyin safiyar jiya Litinin ne dai tsofaffin ma'aikatan ke mamaye da harabar gidan gwamnatin jihar Niger, kuma har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto da misalin tsakiyar ranar wannan talata, tsofaffin ma'aikatan na ci gaba da mamaye harabar gidan gwamnatin jihar Niger. To sai dai sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce suna daukar matakai na shawo kan matsalolin tsofaffin ma'aikatan, kamar yadda ya mun karin bayani.
Ni na yi musu bayani, kuma ma kafin su kawo koke-koken su, na ma yi musu fassarar koke-koken da ke tare da su, wanda yake sun sani da cewa gwamnati na sanar da wannan wayannan abin da bukatocin. Kuma idan ka dubi tsare-tsaren da ake yi yanzu, gwamnati ta yunkura cewa kafin dai ta fita wannan mulkin ta kare, mai girma gwamnan jihar Niger ya yi kudurin cewa duk abin da zai rage din a gyara zai yi. So abin da na ba su bayani kenan, kuma na ga musu cewa akwai wanda suke da wai pension arrears. Wato ka yi retire January, ya kamata ka fara an san pension ɗinka January, ba a fara baka ba sai March. Kaga kana da wata biyu na arrears. Wa'annan an tantance su, kuma muna kan su, wa'annan za a yi kula da nasu.
Na'am, to yanzu akwai wani abu da kuka ba su yanzu koko dai alƙawari?
To ina kuri ana kokarin ma ya aka biya sar albashi ma tukun. A hakuri aka ba su, mun ga musu arzikin da ke ciki, mun ga musu shugabannin su zo mu zauna a fitar da wa'annan abubuwan da muka tsara, wanda yake ba ma sai da suka tada wannan tanzoma ba. Gwamnati na sane, kuma tana nan ingantaccen tsarin take so ta yi domin ta tabbata cewa kowane wata akwai abin da za a samu. A yanzu aka biya albashi, tunda an biya albashi abin da ya rage duk wannan pension ya samu kudin shi, don ka sa abin da gwamnati kenan ta biya pension da biya albashi. Ko da ba koko ba a asusun gwamnati, akwai lokacin da mai girma gwamna zai zo kudi ma an je federation account an raba babu kudi a ƙasa, yakan sa a je a ciwo bashi a biya wa'annan, a biya pension a kuma biya gratuity.
A Najeriya dai tsofaffin ma'aikatan gwamnati a matakai daban-daban na shiga cikin matsaloli na kuncin rayuwa, da a wasu lokuta ma akan rasa rayuka wajen fafutukar neman haƙoƙinsu na barin aiki bayan share shekaru suna bauta wa ƙasa. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. Za mu soma labarun da jamhuriyar Niger inda shugaban kasar Bazoum Mohamed ya jin jinawa kungiyar ƴan ƙwallon kafar da ke bugawa a cikin gida na kasar da suka kakkaɗe takwarorin su na kasar Togo da suka gasa musu aya a hannu a Cotonou na kasar Benin a ƙarshen makon da ya gabata da ci 3-1 a wasan kungiyoyin na biyu bayan jamhuriyar Niger din ta sha kashi banza da 1 a Lomé a ƴan kwanakin da suka gabata. Shugaban ya yi jinjinar ce a shafinsa na Twitter. Gabanin haka ministan wasannin kasar ne da tawagarsa suka yi wa ƴan wasan kyaukyawan marhaba bika a ranar jiya a hilin tashi da sabkar jirage na Jihar Hamad na babban yamai. Wannan shine karo na hudu da kasar ta jamhuriyar Niger ke samun shiga a wasan kwambalar ta ƙwallon kafa ta ƴan wasan Afrika da ke bugawa a cikin gida. Idan muka leka a nahiyar Turai, a yau ne ake can ana wasannin farko na kwambalar ƙwallon kafa mafi farin jini a duniya na Champions League na club-club din da suka kasance zakaru a kasashen su a nahiyar Turai. Yanzu haka dai Paris Saint-Germain ta kasar Faransa na can tana karawa da Juventus da Turin ta kasar Italia, sai Real de Madrid ta kasar Spain ko Spain mai rike da wannan kofin da ke bugawa a Scotland ko kuma Ecos da Celtic Glasgow. Haka zalika an yi wasanni ko kuma ana ci ana yin wasannin da suka hada da Dinamo Zagreb da Chelsea, sai Borussia Dortmund da FC Copenhagen, Salzburg ta Austria na karbar bakuncin AC Milan ta kasar Italia, Leipzig ta kasar Jamus na karbar bakuncin Shakhtar Donetsk, sai Sevilla ta Spain na karbar bakuncin Manchester City ta kasar Ingila, Benfica Lisbon tana karbar Maccabi Haifa ta kasar Italia. A wasannin US Open na tennis da ke wakana a kasar Amurka na biyu a wasannin tennis na duniya, Rafael Nadal ya shakashi kuma ya fice daga wannan kwambalar ta bana a hannun Francis Tiafoe dan kasar Amurka da ci 6-4, 4-6, 6-4, 6-3. Haka shima Nick Kyrgios dan kasar Australia ya lalabe Medvedev dan kasar Russia da ke rike da wannan kamben da ci 7-6, 13-11, sai 3-6, 6-3, 6-2. Shi dai Nick Kyrgios yana matsayin na 25 a wasannin duniya na tennis, yayin da Medvedev ke matsayin na 1 a ranar 29 ga watan August na shekara ta 2022. A wasannin kwallon hannu kotun Ladoke ko kuma volleyball na duniya da ke wakana a kasashen Poland da Slovenia daga 26 ga watan August zuwa 11 ga watan Satumban da muke ciki, a ranar jiya da kyar da su dingo shine kasar Faransa ta gwabcewa kasar Japan da ci 3-2. Faransa ta kai ga wasannin na duniya na volleyball kotun Ladoke ga quarter final kenan. Wasannin da kasar Rasha ce ya kamata ta shirya shi, amma aka karbishe shi daga gare ta saboda mamayar kasar Ukraine. Da ƙarshe kusancewa wani dan wasa ne na ƙwallon ƙafa na rukuni na biyu na kasar Brazil yayi kwance kwancin kwana ya wurga ƙwallo a cikin ragarsa, alhali ana cin kungiyarsa 3-1. Wasan ya hada Atletico Amazo Nance da Sul America, kuma dan wasan yayi haka ne saboda wata caca da ƴan wasan suka shiga. Tuni dai duk ƴan wasan Atletico Amazonense da ke da hannu a wannan cacar sun ka samu kashirin dakatarwa na su je su gyara halin su kamin kotu ta kula da su. Haruna Mamman na bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
A yau Talata, Liz Truss ta zama sabuwar Firaministan Burtaniya, inda ta maye gurbin Boris Johnson a daidai lokacin da kasar ke fama da matsalolin tattalin arziki da tsadar makamashi. Johnson ya miƙa murabus ɗinsa a hukumance ga sarauniya Queen Elizabeth ta biyu a Balmoral Estate a Scotland, kana daga bisani sarauniyar ta naɗa Truss a matsayin sabuwar Firaminista. Truss mai shekaru 47 ita ce ta zama mace ta uku da za ta jagoranci kasar a matsayin Firaministan Burtaniya ta hudu a cikin shekaru 6. Truss ta yi galaba a kuri'ar da jam'iyyar ta takada a ranar Litinin, inda takada tsohon sakataren Bitar Malin kasar Rishi Sunak. Wani jami'in Amurka da ya nemi a saka sunansa da ya tsokaci a kan bayanin sirrin da aka gano ya faɗa a jiya Litinin cewa yanzu da Rasha ta koma ga ƙasar Koriya ta Arewa da ta zama saniyar ware, Hakan na nufin sojojin Rasha suna ƙara shan wahala daga ƙarancin kayan yaki a Ukraine saboda wani ɓangare ba ta iya aika kaya da kuma takunkumai. Ma'aikatar leƙen asirin Amurka ta yi imani cewa Rasha akwai yiwuwar nan gaba za ta sayi ƙarin kayan soji daga ƙasar Koriya ta Arewa. Shugaba Amurka Joe Biden ya kimtsaye amshi baƙuncin tsohon shugaba Barack Obama da uwar gidansa Michelle Obama don kaddamar da zanen hotunan su a hukumance a fadar White House a gobe Laraba. A wata al'ada ta baya-bayan nan, shugabannin Amurka na wannan lokacin suna amsar baƙuncin magabatansu a lokacin da za su saka hotunan su a cikin tarin hotunan fadar ta White House. Tsohon shugaba Donald Trump bai ci gaba da wannan al'ada ba a lokacin mulkinsa. Lamarin da ya sa Biden da ya taba zama mataimakin Obama zai jagoranci bukin saka hotunan iyalan Obama.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.